بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن رانر أصبر 23 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Satumba shekara miladiya ta 2023. Wannan shine kaset na 332 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله، وانا لتافي نزاد المعاد موسوءا لنتاريه منذ الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لتافي نين قومي دروانكا دنگني لتفرك معيكي صلى الله عليه وسلم درائي وسا دا نبي أسا دا بياني أكم مؤامل لنسا دا يد يقران دا الأمر الرأي وسا malamai suna jinjina ma Ibnu Qayyim al-Jawziya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi a halin tafiya inda yaje kasar Makka dan aikin haji, nesa da iyalansa, nesa da kayan aikin sa. Allah ya saka mishi alkhairi. To malam ya gama kawo mana labari akan al-wufud, wato tawaga tawaga mabambanta wadanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe-kashen rayuwarsa domin su saurari bayani akan musulunci, su bayyana musuluntarsu da musulunta al'ummarsu, su karbi sakon musulunci su koma da shi zuwa garuruwarsu. Mun ji bayanai mabambanta game da wato mabambantan kabilu da dangi da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sha'ani na al-wufud. Sai yake cewa zikru hadihi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fi mukatabatihi ila al-muluki wa ghairihi, bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ta fuskar sakonni rubutattu da ya aike wa sarakuna da shuwagabanni da masu fada a ji da makamantansu. Bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'amarin shi ya kasaita, daular musulunci ta girmama, aka samu saukin rigingimu ta fuskar wato duk mutanen da suke jayayya da shi a kewayen kasar Larabawa, Allah ya riga ya rankwafar da su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke da rabon musulunta sun musulunta, wanda ba su da rabo an fi ƙarfinsu, an ci yaƙi a kansu, an halaka da dama daga cikinsu. Daga lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki matakin aikawa da saƙonni na gayyata zuwa ga musulunci, ya aika da wannan saƙonni zuwa ga manya-manyan sarakuna na al'ummomi da ke kewaye da waccan duniya da suka rayu a lokacin. Shi ne malai yake cewa sabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallama annahu kataba ila Hiraqal, ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta sako zuwa ga Hiraqal, bismillahir rahmanir rahim, min Muhammadin rasulillah ila Hiraqal azimir rum, salamun ala man ittaba'a al-huda. Nabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka rubuta da sunan Allah mai rahama mai jin kai, muke fara rubutun wannan wasika daga Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah, ila Hiraqal, zuwa ga Hiraqal azimin Rum, shugaban Rumawa, salamun ala man ittaba al-huda, aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a. Amma ba'du, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan haka, fa inni ad'uka bi da'ayati al-islam, lalle ni ina kiranka da kiran musulunci, aslim taslam, ka musulunta sai ka tsira, yu'tika Allahu ajraka marratayn, a wata nuska aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari din, ka musulunta sai Allah ya baka ladanka ninki biyu, fa in tawallaita, idan ka juya baya kai kema da gaskiyar musulunta, fa inna alayka ismal arisiyina, to laifin talakawa da ke kasanka yana kanka. Wa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya ku ahlul kitabi ku taho zuwa ga kalma wadda mu da ku mun yadda da ita, ita ce mene? Allah na abuda illallah, ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah, ولا نشرك به شيئا فلا يشرك ده الله كومي با ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله wasu daga cikin mu ba za su riki wasu a matsayin ubangiji kuma bayan Allah ba fa in tawallu idan ahli kitabi suka juya suka kibin wannan magana fa qulu ku ce musu ashhadu bi anna muslim ku ce da cewa mu musulmai ne wannan hadisi kamar da malamin abata yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi ne shahararre game da tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'azozin sa nabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a rubuta wannan wasiƙa an aika ta zuwa ga wannan mutum abin da yake cewa a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi zuwa ga musulunta yace mishi aslim taslam ya amfani da jinasul ishtiqa da malaman arabiya suke cewa wanda yake nuna jawami'ul kalim sannan yace mishi in ka musulunta Allah zai baka ladan ka ninki biyu ko dai ya zama ladan ninki biyu saboda fadin Allah ulaika yu'tauna ajrahum marratay wanda ya imani da wani annabi ya riski wani annabin ya karin imani da shi yana da lada ninki biyu kamar yake cikin hadisin muslim har ila yau da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku za a ba su ladan su ninki biyu ko kuma ya zama yana da alaka da wato ladan musuluncin shi da ladan musuluncin wanda suka bi shi karkashin ka'idan man sanna sunnatan hasanata zamu ga haka tun daga shi an danganta mai cewa in ka ki to zunubin suna kanka wato bayan zunubin kan kanka to zunubin su ma yana kanka za a ninka maka zunubi al-arisiyin yaran mutanen sham wato ba larabci bane samfarera yaran mutanen sham ne wanda a lokacin suna yin yare ne irin na wato rumawa suka ce al-aris suna nufin manomi ko talaka wato ya ayyuhan nasu kamar a ce wato mabiya to kaga mabiya kuma dama suna bin addinin na gaba da su talakawa suna bin addinin shugabannin su zamu ga cewa an hada da wata magana wanda kamar aya ce amma kuma zaka ga lafazin ya saba wa lafazin aya kuma haka aka ruwaito sai malamai Ibn Hajar suka tattauna cewa ko dai ya zama Abu Sufyan da ke bada wannan labarin a lokacin da abin ya faru da shi kamar yake cikin sahih bukhari wanda daga baya ne yazo bada labari a lokacin da abin ya faru da shi bai musulunta ba to da haka ba dole ya zama ya haddace ayat daidai ba haka ya bayar da daya kenan na biyu kuma ko ya zama wanda shine ma aqwa wannan maganar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga baya ayat ta sauka ta yi muwafaqar zancen domin sanda wannan abin yake faruwa ba a saukar da ayat ba domin ayat ta sauka ne kamar yadda muka ji a baya sakamakon zuwan wafdu najran shi kuma wannan sakon wafdu najran kuma sun zo ne a shekara ta 9 shi kuma wannan sakon an aika shi ne a shekara ta 6 ko ta 7 wallahu alam haka dai malamai suka yi tattauna wannan qadiya sannan kiran su da annabi yayi da ahlul kitabi sai malamai suka ce kamar yadda ibnu mulakkin ya fada kuma ibnu hajirin ya hakaito daga gare shi wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya shiga addinin kirista to hukuncin sa irin hukuncin kirista ne ta wajen auratayya ta wajen cin yankansa ta wajen mu'amalantarsa koda shi ba yaran su bai kuma waɗannan mutanen ƙasar Sham da suka shiga kiristanci ba su cikin al'ummar da aka yi ko annabi Isa aslan kuma hasali ma sun shiga kiristanci ne bayan ya rikirkice saboda duk wanda ya zama ya shiga addinin Kirista kamar yadda mutanen da muke da su a kasashen mu Najeriya, Kwatano, Gabon, Cameroon da makamantan su bakaken fata ne ƴan uwan mu bakaken fata amma kuma Kiristoci to suna nan da hukuncin ahlul kitabi wannan yana cikin Fathul Bari sannan zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wasiƙa da dukkanin wasiƙun da zamu karanta zamu ga ya bi salo guda daya ta fuskar yin zance mai saukin fahimta to haka ake so za ka aika da sako ka aika da sakon da an karanta za a fahimta bai buƙatar wani sharihi ko fashin baki ko kuma ya bada zance wanda yake mai harshen dabo ya kamata tun da ka ta wani wasiƙa ko za ka aika wata ma'aikata ko wani mutum sako ya zama sako ne wanda da zaran an karanta za a fahimta za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da ambaton bismillahir rahmanir rahim haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkanin wasiƙunsa yana fara su ne da bismillahir rahmanir rahim min fulan ay min muhammadin rasulullah ila fulan, ba yana farawa ne da irin abin da larabawa suke farawa na cika baki da kuri ba, bai kuma farawa da khutbatul haja wanda ita yake fara jawabi da ita in zai jawabi baka da baka, in a rubutu ne sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim, kamar ka ce ya bi sunnar annabi dan uwansa Sulaiman, da Allah ya ba mu labarin yana wasika da innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kaga shi sai ya fara da ambaton sunansa kafin bismillah, wallahu alam. Saudaka wannan sai ya zama shine sunnar musulmi game da rubuta wasika, farawa da bismillah, sannan mutum ya ambaci sunansa da sunan wanda zai aika mawa, sannan yayi sallama, sannan ya ambaci sauran zancensa. Wannan shine format din wasika da musulmai suka gudana akai a tsawon daulolin musulunci, sarakuna da shugabanni da sauransu. An samu wata hadisa a zamanin sarki Abu Ja'far al-Mansur, wanda hadisar ta faru da shi da wani cikin komandojinsa wanda dama suna da matsala tsakankaninsu, shine Abu Muslim al-Khurasani, wanda wannan ya daga cikin dalilin da yasa Abu Muslim al-Khurasani ya rasa rayuwarsa. Ya zo rubuta ma Abu Ja'far al-Mansur wasiƙa, su sarakunan sun saba in za a rubuto musu to sai an gabatar da sunansu kafin sunan mai rubutun, an ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce ila amirul mu'minin ko ila khalifatillahi fulan, sannan a ce min fulan. Ina fata mun gane. To shi dai zo sai ya ce min abi Ja'far al-Mansur, afwan, min abi Muslim al-Khurasani ila abi Ja'far al-Mansur. To wannan gabatar da sunansa da yayi akan sunan halifar sai zama babban laifi, tunda ma ana neman laifinsa. Saboda yana zuwa fadan halifan daga baya, halifan da ya kalle shi ya ce kai ne Abu Ja'far, kai ne Abu Muslim mai gabatar da sunan shi akan sunan halifa? Sai ranka ya daɗe, ina ne wannan abu? Ya ce rasailuk, wasiƙun da kake turowa duka bai ai ya fi dacewa ka fara da sunanmu ka ce ila khalifatillahi alal ard Abi Ja'far al-Mansur, sannan ka faɗi sunanka. Sai ya ce ranka ya daɗe, wallahi ni ba masanin ƙa'idojin rubutun wasiƙa ba ne, amma ahuwa. Ya ce kazabt, ƙarya kake yi, ƙarya kake yi, yadda zan zage shi ta mai mutunci, ƙarshe dai anan ma aka kashe shi. Ya daga cikin laifukan da ya yi shi ne farawa da sunan shi kafin sunan halifa, Allah ya kyauta. To haka sunna ta tafi har zuwa daga baya aka zo aka canza bayan zuwan Turawa. Saboda haka ya kamata dole zai wuta ma ɗan uwan shi wasiƙa musulmi da musulmi, ka koma wannan tafarkin, shi ne tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya fi albarka. To sannan za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiransu da girmama wadda ta cancance su. Ila Hirakala Azimin Rum, ila Najashi Malikul Habasha, ila Fulan Maliki Fulan. Wannan yana cewa mutum ko da baka yadda da sarautar shi ba, ko baka yadda da matsayin shi ba, ko addinin ku ya bambanta, ba daidai bane ka sallabe mishi matsayin da mutanen shi suka bashi wajen mukhataba, wajen magana ba daidai bane ka kira sunan shi gatsai bayan a cikin al'ummarsa yana da wata daraja. Al'umma suna ce mai shehi, ko suna ce mashi shugaba, ko suna ce mashi ranka ya daɗe, kai kuma ba daidai bane kawai ka bi kawai sunan shi kawai gatsayi. To wannan baya daga cikin ladabin magana. Kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilahi raqala azimir ruh, ya faɗa ne sunan da mutanen shi za su ga cewa ba a wulakanta shugabansu ba. Wannan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ana, da kuma takaitawa. Kaga zance ne takaitacci, ba a so zance irin wannan ya zama mai tsayi, tsayin har ya wuce abin nan, wallahu alam. Yadda cikon wasiƙa yake, cikon labarin shi wannan Hirakal, sayyidina Abu Sufyan ya ba da labari, Allah ya gafa, Allah ya ƙara masa yadda, cewa lokacin da aka mutumin farko, kamar yadda ke cikin Sahih Bukhari, ya mafarki ne kuma ya iya karanta taurari, ba jahili ba ne, da ya kalli taurari tare da mafarkin nan sai ya gane cewa lokacin bayyana annabin ƙarshe ya yi, kuma ya karanta a cikin gabansu cewa wannan annabin ƙarshe ya bayyana, sai ya ci wurin da yake da annabtarsa, kuma shi mutumin shi a Sham yake. Saboda haka hankalin shi ya tashi har sahabban shi da mabiyan shi suka ga alamar damuwa a fuskar shi, to shine ya ba su labarin ga abin da ya gani a mafarki, ga abin da kuma ya gani a taurari. Daga baya suka ce mishi kakka wani damu, aje kawai duk a kashe Yahudawa, su ne suke yin kaciya, dan yace annabin mai kaciya ne. So daga baya sai aka bashi labarin ai Larabawa sun zo kasuwa kuma su ma suna yin kaciya. Yace a zo a je da su. Shine aka zo da Abu Sufyan din nan aka tsaye da shi aka ce zai yi bayani in yayi ƙarya su ƙaryata shi. To bayan ya ta tambaya Abu Sufyan, ha Abu Sufyan yake cewa laqad amira Amr ibn Abi Kabsha. To kuma ba da jimawa ba sai aka aiko masa da wannan wasiƙa. To dai karanta ta har sai da yi nufin zai musulunta shine har ya hausa madin nan ya leko ya ce musu kuna son mulkin ku ya tabbata ku bi addinin Annabi Muhammadu, suka nemi su kashe shi. Shine ya nuna musu cewa ai wasa yake musu, yana gwada su ne ya ga ko da gaske ne imanin. Daga nan dai kuma ya halaka ba tare da ya bayyana musulunci shi ba. Malamai sun maganganu da yawa akan makomai shi wallahu a'lam. To wasika ta farko kenan. Wa kataba ila Kisra, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa Kisra, bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah Ubangiji mai rahama mai jin kai, min Muhammadin rasulillah, daga Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ila Kisra adimi Farisa, zuwa ga Kisra sarkin Farisa, salamun ala man ittaba al-huda. Zamu ga sallamar irin sallamar da ake mutumin da bai yi imani ba, a ce salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa rasuli, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a kuma ya yi imani da Allah da manzansa, wa shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika, amince ya tabbata ga wanda ya shaida babu sarki sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amince ya tabbata ga wanda ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzansa, ad'uka bi ayatillah, ina kiranka da kiran Allah, fa inni ana rasulullahi ila an-nas, domin ni ka sani ni ne manzan Allah zuwa ga mutane kafatan gabaki dayansa, yunzira man kana hayyan, Allah ya aiko ni dan ne gargadi ga duk wanda na riske shi a raye da ma duk wanda yazo a bayan zuwa na, wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin, kuma dan Allah ya tabbatar da zancensa akan kafirai, aslim taslam, ka musulunta zaka tsira, fa in abaita, idan ka ki musulunta, fa alayka ismul majus, to zunubin majusawa yana kanka, falamma quri'a alayhi alkitab, wannan la'anannan kafiri da aka karanta mashi wannan littafi sai ya fushi, mazzaqahu, ya tashi yayyaga takadda, yayi watsi da takadda, fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai annabi ya mishi addu'a ya ce mazzaqallahu mulka, Allah ubangiji ya kekketa mulkin sa, kuma haka aka yi daga nan Kisra, kuma da autarewa idza halaka Kisra fala Kisra ba'du, shikenan Allah ya kekketa mulkin sa bayan mutuwarsa aka rasa wanda za a ba, sai Issa mace aka nada ta kafin lokaci rigima ta kaure, shikenan ƙasa ta lalace, daga nan kowa ya ja tingassa. Wannan labari yana nan a littafin Al-Waqidi, sira na Waqidi da Uyunul Athar da Tarihu Al-Imam At-Tabari da abin nan da wasu wurare, sannan Bukhari ma ya fitar da asalin kissar a cikin littafin shi Sahih Bukhari ta hanyar Ibn Abbas jazakumullahu khair, wanda ya bada labari cewa Abdullahi dan Huzafata As-Sahmi ya bashi labarin cewa shi aka aika ya kai wannan sako ya je ba da shi zuwa ga sarkin Bahrain, shi kuma ya dauka ya kai ma mai gidan shi Kisra. Wa kataba ila An-Najashi, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sako na uku cikin jerin gaisa sakon da ake ambaton mana zuwa ga Najashi sarkin Habasha, bismillahir rahmanir rahim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta da sunan Allah mai rahama mai jin kai, min Muhammadin rasulillah, ila An-Najashi malikil Habasha, zuwa ga Najashi sarkin Habasha, aslim anta, ka musulunta ya kai Najashi, fa inni ahmadu ilayka Allah allazi la ilaha illa huwa, ina godiya ga Allah ubangiji madaukin sarki da yasa na samu damar yi maka wannan wa'azi, Allah ubangiji wanda yake babu sarki abun bauta da cancanta sai shi, huwal malikul quddus, shine Allah mai mulki, al-quddus madaukaki mai sarki, assalamul mu'minul muhaimin, Allah wanda yake sunan shi daga ciki akwai assalam, akwai al-mu'min, akwai al-muhaimin, wa ashhadu anna isa ibna maryama, ina shaida cewa isa dan maryama ruhul lahi, ruhi ne na Allah, wa kalimatu kalma Allah ne, alqaha ila maryama, wanda ya jefo wa maryama ita al-batul, maryama din nan wacce take tsarkakakkiya, at-tayyibatul hasina, mai tsarki kuma katangaggiya daga fasikanci, fa hamalat bi isa, ta dauki cikin annabi isa, fa khalaqahu Allahu min ruhihi wa nafkhihi, Allah ya halicce shi daga ruhin Allah da ƙurar Allah, kama khalaqa Adama bi yadihi, kamar da Allah ya halicci Adamu da hannunsa. Wa inni ad'uka ila Allahi wahdahu la sharika la, ya kai na jashi ina kiranka zuwa ga Allah da bauta Allah shi kadai babu abin tarayya gare shi. Wal muwalati ala ta'ati, ina kiranka zuwa ga kamun da'a akan da'ar Allah. Wa an tattabi'ani, ina kiranka zuwa ga kabini katsira. Wa tu'mina billazi ja'ani, ina kiranka da kai imani da abin da Allah ya sauka mana na kitabullahi wal hikma. Fa inni rasulullah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ad'uka, ina kiranka wa junudaka da kai da al'ummaka ila Allahi azza wa jalla, zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa qad balladtu, hakika na isan maka da sako. Wa nasahtu, na gaya maka gaskiya. Faqbalu nasihati, ku karbi gaskiya da na gaya muku. Wassalamu ala man ittaba al huda, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya. Zamu ga ita wasiƙar Najashi ta bambanta content ɗinta saboda bambancin abinda ake tunani game da shi. Yace wa qad wa ba'asal bil kitabi ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damri. Amr ibn Umayyah ad-Damri wanda ake ce mashi shaytanul jahiliya hawari islam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shine dan sakon da ya kai sakon. Wa qala ibn Ishaq, ibn Ishaq yake cewa inna amran qala lahu, da Amr ya isa sai ya ce mashi ya ashama, wannan shine asalin sunansa, ya kai ashamatu. Inna alayya alqawla wa alayka alistima, zan yi magana ina fatan ka saurara. Innaka ka annaka fi rikkati alaina minna, akwai wani ƙarin minna, wasu nuskokin babu. Yace kaga kai a wajen taushin halinka da fahimtarka da fatan alherin da muke maka, sai muna ganin kamar kai ɗaya daga cikinmu, kai kamar ma musulmi. Ka anna wa ka anna fi thiqati bika minna, kuma amincin da muka baka kamar kai ɗaya daga cikinmu ne. Li anna lam nadhunna bika illa linadhunna bika khairan qattu illa lillah, babu wani abu na alkhairi da muka yi fata daga wajenka sai da muka samu alkhairi. Walam nakhafka ala shay'in qattu illa aminnahu, ba abin da muka yi tsoro daga gare ka sai da zama mun amince daga wannan abu. Wa kad akhadna alhujjata alayka min fika, kuma mun samu hujja daga bakinka cewa kai a shirye kake ka musulunta. Al-injilu bainana wa bainaka shahidun la yurad, ga injila tsakaninmu da kai a matsayin shaida wadda ba za a wurgar ba. Wa qadin la yajur, a matsayin alƙali wanda baya zalunci. Injila ta baka labarin annabinmu zai zo, saboda haka ka gazgata. Wa fi dhalika mawqi'ul hazzi wa isabatil mafsid, a cikin wannan hujja ta injila ta yi kama da wato mawqi'ul hazzi, inda ake jijjigawa. Wa isabatil mafsidi, da inda ake da gabar da ake sara, wato abin ya zo kan gaba. Wa illa fa anta fi hadha an-nabiyyil ummi, domin kai game da al'amarin wannan annabi namu. Kal yahudi fi isa ibn maryam, kamar yadda yahudawa suke ne game da isa dan maryam, sun rigaye shi daga baya ya zo. Idan sun yi imani, imanin su ya cika, in sun kafirce, imanin su ya lalace. Yace wa qad farraqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rusulahu ila nasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da ƴan saƙon shi zuwa ga mabambantan al'ummomi. Faraja kalima lam yarjuhum lahu, sai Annabi ya sa ran za a samu dace a wurinka, irin sa rai da dacen da bai wa sauran ba, yana da fatan alkhairi game da kai. Wa ammanaka ala ma khafahum alaihi bi khairin salifin wa ajrin yuntabar, kuma ya amuntu cewa ba za a samu matsala da kai ba, saboda kana da alkhairi tun a baya, kuma yana maka fatan samun lada a nan gaba. Fa qala an-najashi, sai Najashi ya ce ashhadu billahi annahu an-nabiyyul ummiyyul ladhi yantadhiruhu ahlul kitabi, yace ina shaidawa tsakanina da Allah, lalle shi annabin nan naku na Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine dai wannan annabi wanda baya rubutu baya karatu, wanda ahlul kitabi suke jira. Wa anna bisharata Musa birakibil himari ka bisharati Isa birakibil jamal, kuma ina shaida cewa kamar yadda annabi Musa ya yi bishara da zuwan annabi Isa shine mai hawa jaki, haka annabi Isa ya yi bishara da zuwan mai hawa raƙumi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna iyana laysa bi ashfa min al khabari, kuma cewa gani da ido yafi jin labari. Thumma kataba annajashi jawaba kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annajashi ya rubuta amsar sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bismillahir rahmanir rahim ila muhammadir rasulillah min annajashi asham aga girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da sunan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama akan sunan sa yace salamun alayka ya nabiyallah minallahi wa rahmatullahi wa barakatuh sai da amince Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah da rahama Allah da albarka Allah Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allah wanda yake babu sarki abun bauta bisancin ta tase shi amma ba'd bayan haka faqad balagani kitabuka ya rasulullah saqonka ya iske ni ya manzo Allah fi ma zakarta afwan bismillah فيما ذكرت من امر عيسى عليه السلام من امر عيسى نعم عندك امبتا نا الامر عيسى هو رب السماء والارض نارنتي ده اوبنجيجين سما ده قسا ان عيسى لا يزيد على ما ذكرت سفروقا عيسى بي وچ ابنده كا امبتا با كودا ده ديدي سفروق شيني ير فاتا ده راكا يا باريوا ان اجيكن مسارا ƙwayen masara ba ta da wata fata ba ko ƙwayen dawa wanda an sarfa take fita ita ce sufuruk mun gane wato baka rage koda gurgudan wannan ba a cikin ambata annabi sakamakon a ce koda ƙwayen zarra baka rage ba innahu kama zakarta yadda ka faɗa haka Isa yake bawan Allah ne ruhin Allah ne kalmar Allah ne wa kad arafna ma bu'itha bihi ilayna mun san abin da aka aiko ka da shi zuwa gare mu وقد قربنا ابن عمك واصحابه كما اي ابايا من girmama dan baffanka su wane kenan su Ja'far da shi da mutanansa fa ashhadu annaka rasulullahi sadiqan musaddaqan na shi da cewa kai wato manzon Allah ne kuma mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa wa qad bay'atuka kuma ka sani na maka mubay'a mubay'atu ibn ammik nayi ma dan baffanka mubay'a wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin kuma na musulunta a gaba gare shi don Allah wal wasurqub yace ilaqatun ma bainan nawati wal qishr wata yar fata ce tsakanin ƙwayar ƙwayar komayyar ƙwayar hatsi wal qishr da kuma abin nan ɗinta da kwasfata wato fiye Najashi sanata 90 wannan Najashi ya rasu a shekara ta 9 وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من الله صلى الله عليه وسلم لعبار شعفهم بوانا نجاشي دنبا نجاشي رشكا تترى أكبر النبي صلى الله عليه وسلم لعبار رسول الله بموته ذلك اليوم فخرج بالناس إلى المصلى سيا النبي صلى الله عليه وسلم يفتو دمتاني زوا قيل صلى إيدي فصلى عليه يمس صلى وكبر أربعا يمي صلاة الغائب كم قلت ني الإمام ابن قيم الجوزية سينتي وهذا وهم wannan ban kaura ce wallahu a'lam wa qad khalata rawi mai riwayan ya cakuda alkalma walam yumayyiz baina an-najashi alladhi salla alayhi bai tantance tsakanin najashin da annabi ya salla ba wa huwa alladhi amana bihi wa akrama ashabu shine wanda ya ainihin wato yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bainan najashi allazi kataba ilayhi yadu da najashi na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ta mashi wasiqa yana kiran shi zuwa ga musulunci fahumat nani su din biyu ne ba daya bane in ku tuna mai wannan katin can baya akwai tunawa ku wa kad jaa zalika mubayyanan fi sahi muslim a lokacin mun karanta daga sahi muslim ya zo karara a cikin sahi muslim riwaya Anas dan Malik da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa ga Kisra da Kaisara da Najashi yace wa ila kulli jabbari da duk wani mai ji da kanshi ya du'uhum ila Allah ta'ala sai Anas yace wa laysa bin Najashi alladhi salla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam Najashi da aka taba wannan wasiqa wani ne da ya biyo bayan wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi salla shine wanda yake kara aka da mana wa laysa bin ladhi salla alaihi wallahu a'lam wa kataba ila al-muqawqis malik misr wal iskandariya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wata wasiqa zuwa ga muqawqis sarkin misra da iskandariya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min Muhammadin, daga nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, Abdullahi wa rasuli, eh, bawan Allah ko manzansa, ilal muqawqisi azimil qibti, zuwa ga muqawqis sarkin kibbawa, salamun ala man ittaba al huda, amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a. Amma ba'd, bayan haka, fa inni ad'uka bi di'ayatil islam, ina kiranka da kiran musulunci, aslim taslam, ka musulunta zaka tsira, wa aslim ka musulunta, utika Allahu ajraka marratayn, Allah zai baka ladanka ninki biyu. Fa in tawallaita, in ka juya baya, fa inna alayka ismal qibt, laifin qibtsawa mutanen Misra na kanka. Ya ahlul kitabi, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, su ma saboda kiristoci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam hada musu da wannan zance, ya ku ahlul kitabi, ku taho zuwa ga kalmar da ta daidaita tsakankanin mu da ku, la na Allah na la Allah na abuda illa Allah, kada mu bautawa kowa sai Allah, wala nushrika bi shay'a, kada mu shirka da Allah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kada wasu mu su riki wasu a matsayin ubangida kuma bayan Allah, ubangiji kuma bayan Allah. Fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun wa ba'atha bihi ma'a Hatib ibn Abi Balta'a, dan sakon da yake wannan wasika shine Hatib ibn Abi Balta'a. Falamma dakhala alayhi, yayin da Hatib radiyallahu anhu ya shiga inda muqawqi suke, qala lahu, sai ya ce masa, innahu kana qablaka rajulun yaz'umu annahu ar-rabbul a'la, ce kau muqawqi suna maka wa'azi anan kasan Misra kafin kai an yi wani jabberin sarki Fir'auna kenan, wanda shi saboda jabberanci cewa yake ma ana rabbukumul a'la, wai shine ubangiji madaukaki. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, Allah ya yi mishi kamun farko da na ƙarshe. Fantaqama bihi, Allah ya dau mataki akan shi. Thumma taqama minhu, Allah ya maganin sa. Fa atabir bi ghairika, yace mai ka dau izina da waninka. Wala ya atabir ghairuka bika, kar ka bari ka zama kai ne abin daukar izina daga. Fa qala, sai na jashi yace, inna lana dinan lan nada'hu illa lima huwa khairun minhu, mu muna da wani addini da muke bi, ba za mu bar shi ba sai in mun samu addinin da yafi namu kyau. Fa qala Hatibun, nad'uka ila dinillah, muna kiranka zuwa ga addinin Allah. Wa huwa al-islamul kafi bihi Allah faqad ma siwa, shine musulunci wanda Allah madaukakin sarki zai wadace ka da duk abin da ka rasa zaka samu a cikin musulunci. Inna hadha an-nabi da annas, lalle wannan annabi namu ya kiraye mutane. Fa kana ashaddahum alaihi quraish, wanda suka fi kowa kiyayya, suka fi kowa gaba da shi sune quraishawa dangin sa. Wa a'adahum lahul yahud, wanda suka fi kowa tsantsan adawa ta rashin arziki ta kin gaskiya sune yahudawa. Wa aqrabahum minhu nasara, wanda suka ba kusanci da shi nasara, kamar da Qur'ani ya faɗa, zannahu aqrabun nasi zannahu aqrabun mawaddatul ladina amanu ladina qalu inna nasara, ko sai ce wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad, na rantse maka bisharar da Musa yayi da Isa tayi kama da bisharar da Isa yayi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma du'auna iyyaka ila alqur'ani, kiran da muke maka zuwa ga alqur'ani ba komai bane, illa ka du'aika ahlat taurati ila al-injili, sai kamar da kake kiran masu at-taura cewa su zo su bi injila. Wa kullu nabiyyin adraka qauman, duk wani annabin da ya riski wasu mutane, fahum min ummati, to mutanen nan sun zama cikin tawagarsa. Fal haqqu alaihim an yuti'uhu, daka dole ne akan su su mishi da'a. Wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi, kuma kai ka riski zamanin wannan annabi, daka dole ka imani. Walasna nan haka an dinil masih, ba muna cewa ka saki addinin al-masih bane, walakinna na'muruka bihi, muna cewa ka bi addinin al-masih, bin shi kuma na nufin ka musulunta. Fa qala al-muqawqis, inni qad nadartu fi amri hadha an-nabi, na tsaya na duba al'amarin wannan annabi. Fa wajadtuhu la ya'muru bi mazhudin fihi, sai naga duk abin da yake umarni da shi ba abu ne da ake kyama. Wala yanha an marghubin fihi, ko ban ga yana hana wani abu da ake so ba, umarnin da yake mai kyau ne, hanin da yake mai kyau ne. Walam ajidhu bisahir dal, kuma ban same shi a matsayin boka ko batacce ba. Walal kahinil kadhib, ko wanda yake mai kula da temple, wanda yake makaryaci mai gumaka. Wa wajadtu ma'ahu alatan nubuwa, a wata nuskar ayatan nubuwa, na same shi da mu'jizozi, an karanta aya, na same shi da alatan nubuwa, na gan shi da hali irin na annabawa, haƙuri da kawaici da gaskiya da sauransu.
bi ikhrajil khabi, naga yana fitar da yana magana akan gaibu, yana fadan abin da ba wanda ya sani. Wal ikhbari bin najwa, kuma zai iya baku labarin ma abin da kuka gana a boye, yace ai kaza kuka ce, Allah zai gaya mushi. Wa sa'anzur, zan yi tunani ko zan yi nazari ko zan yi shawara. Wa akhadha kitaba annabi sallallahu alaihi wasallama faj'alahu fi huqqin min ajil, ya aishi takarda da aka aiko sai ya saka ta a cikin wani wata kwasfa, wani mazubi ko wani container, min ajil, wanda aka yi shi ta hanyar abin nan hauren giwa ne, aka gyara shi sai aka mai da shi kamar wani kurtuwa ga sai a saka sai a rufe. Wa katama alaihi ya mai rufe, wa dafa'ahu ila jariyatin lahu, ya baiwa wata baiwa ta shi, yace ta aje masa. Thumma da aki katiban lahu yaktubu lil arabiyya, sannan ya kira wani sakataren shi wanda ya iya rubutu da larabci. Fakataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bismillahir rahmanir rahim, zuwa ga da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Muhammad ibn Abdullah min Muqawqis, wannan sako ne zuwa ga Muhammad dan Abdullah daga Muqawqis azimil qibti, shugaban kibtawa, salamun alayka, amince tabbata a gare ka. Amma babu, faqad qaratu kitabaka wa fahimtu ma zakarta fi, na karanta littafinka, na karanta wasiƙarka, kuma na fahimci abin da kake nufi. Wa ma tad'u ilayhi, na gane abin da kake kira zuwa gare shi. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqiya, kuma ina da masaniya cewa lallai da ma akwai wani annabi da zai zo daga baya. Wa kuntu azunnu annahu yakhruju bish-sham, amma da tsammani na a ƙasar Sham za a yi shi, cikin ƙasar Sham ba ƙasar Makka ba. Yace wa qad akramtu rasulaka, dan saƙonka na girmama shi. Wa ba'astu ilayka bi jariyatayn, kuma kai ma na aiko maka da kyauta. Huma lahuma makanun fil qibti azimun, waɗannan bayi da na aiko maka da su guda biyu masu daraja ne a wurin mu al'ummar kibtawa. Wa bi kiswatin, na aiko maka da sitira. Wa ahadaitu ilayka baglatan litarkabaha, kuma na aiko maka da alfadara, abin hawa kenan. Wassalamu alayka, amince tabbata a gare ka. Wa lam yazid ala haza, bai kara ba. Wa lam yuslim, shi bai ce ya musulunta ba, kaji shi kuma inda ya nashi kwana. Wal jariyatani, waɗannan ‘yan mata bayi guda biyu su ne Mariya, wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadaka da ita, wa Sirin, da ‘yan uwarta Sirin wadda daga baya ya kyauta da ita. Wal baglatu, ita kuma alfadar, ita ce dul dul, sunanta kenan dul dul, sunan alfadar. Baqiyat ila zamani Muawiyata radiyallahu anhu, ta wanzu har zamanin sayyidina Muawiya yana halifa, ba wanda yake takura mata a matsayin alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin littafin Ibnu Sayyidin Nas, wato Uyunul Afar. To daga cikin ƙarin fiqhin da zamu cire banda wanda aka faɗa a baya, wanda malami suka ambata shi ne nuni zuwa ga cewa muhimmancin rubuta saƙo wanda ake so a isar da shi keke da keke. Daga nan malami suka kaga ai ɗan saƙon da aka aika za su iya bada saƙon da baki, amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta? Saboda muhimmancin rubutu da wanzar da shi yadda yake, da kuma kai saƙo keke da keke. Daga nan suka cire fiqhin rubuta littafai, rubuta wasiƙu, rubuta wasiyoyi, rubuta duk abubuwa, hatta rubuta hudubobi. Duk saƙon da kake so ya kai yadda ya kamata, to idan an rubuta shi ya fi zama intact yadda yake, domin shi rubutu duk yadda aka rubuta shi haka zai wanzu. Yanzu kaga saboda wannan wasiƙun sun wanzu, shi sa riwayar su ko ira guda ɗaya ce, amma riwayoyin da aka yi da baki za ka iya samun bambancin riwaya. Saboda sallan mutum ya zo faɗa ta yi ya canza kalma, ya canza ta'abiri, ko ya faɗi wani abu da yake a madadin wani. Sannan ya nuna halascin karɓan kyauta, idan an yi mutum ko da ba musulmi ne ya mishi ba, in ya ga yana so zai iya karɓa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an san kyauta bai an san sadaka, kaga wannan mutum bai musulunta ba, amma ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta kuma ya karɓa. Sannan kenan babu laifi a ba mutum kyauta ko babba ce wanda za a ga abu ne mai yawa, amma in ya karɓa, misali abin hawa, kamar a baka mota ko a baka babur, haka aka bashi bayi ya karɓa, kamar a baka akwatin aure a wannan zamanin, ko a baka gida ko wani abu, duk babu laifi. Dan ai wani mai da'awa ko mai wa'azi ko wani mutum gama gari an mishi kyauta don samun wata ƙauna ko don wata maslaha, in ya ga yana so ya karɓa ba laifi ba ne. Sannan mayarwa ya ƙi karɓa, wannan alama ce ta rashin yadda da mutum, in ba ya zama akwai mafsada ba, kuma a so amma kyauta kake karba domin tana tsirar da rashin karba na tsirar da gaba tsakaninka da wanda ya baka wallahu a'lam sai malai sake cewa faslun wa kataba ila al-mundhir ibn sawi har ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa ga al-mundhir ibn sawi fa dhakara al-waqidi bi isnadihi an ikrima qala wajadtu hadha al-kitaba fi kutub ibn abbas ba'da mauti cewa wannan takarda an same ta a cikin kayan kundayen takaddun ibn abbas radiyallahu anhu bayan mutuwarsa fa nasakhtuhu sai na kafi fa idha fi a ciki sai naga wannan sakon cewa ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-ala ibn al-hadrami ila al-mundhir ibn sawi wa kataba ilayhi kitaban yad'uhu fihi ila al-islam annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da al-ala dan hadrami zuwa ga mundhir ibn sawi shi ma wani babba ne cikin manya a shugabanni a kasar bahrain sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana kiran shi zuwa ga musulunci fa kataba al-mundhir ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma ba sai ya aika da amsar cewa ya rasulullah inni qara'tu kitabaka ala ahli al-bahrain na karanta sakonka ya manzo Allah ga mutanen bahrain faminhum man ahabba al-islam wa a'jaba a cikin su akwai wanda musulunci ya burge shi kuma ya ga zai shiga wanda khalafi kuma sun ma shiga faminhum man kariha akwai wanda kuma sun kyamaci musulunci wa bi ardi majusun wa yahud a ƙasa ta akwai maguzawa akwai kuma yahudawa fa ahdif ilayya fi dhalika amrak ina fata ka sake aika mun da wani sako akan ya kake so a yi da su fa kataba ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sake aika mishi bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah ila al-mundhir ibn sawi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga munzir dan sawi salamun alayka fa inni ahmudu ilayka allah allazi la ilaha illa huwa ina godiya ga allah ubangiji wanda babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi wa ashhadu an la ilaha illa allah ina shaida babu abun bauta sai allah wa anna muhammadar rasulullah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma badu bayan haka fa inni udhakkiruka Allah azza wa jalla ina maka wa'azi ina tuna maka Allah fa innahu man yansah fa inna ma yansahu li nafsi duk wanda yayi nasiha to yayi wa kansa ne wanda ya fadi gaskiya ya fada ne dan kanshi wa innahu man yuti rusuli wanda duk yayi biyayya ga yan sakona wa yattabi amrahu yabi abinda suka ga ya masa faqad ata'an to ni yabi wa man nasaha lahum wanda ya kyauta musu faqad nasaha ni ya kyauta mawa wa inna rusuli qad asnau alayka khairan ɗan saƙona sun faɗi alkhairi game da kai wa inni qad shafa'atuka fi qaumika kuma ni na cece ka daga cikin mutananka fatruk lil muslimina ma aslamu alayhi musulmi da suka musulunta ka bar su akan musuluncin su kowa ya musulunce shi wa afautu an ahli dhunubi faqbil minhum wanda suka yi kurakurai na musu ahuwa ka karbe su a haka wa innaka mahma tasluhu waslu matakar ka ci gaba da zama a nagartarka falam na'zilaka ba za mu cire ka daga mulkin ka ba an amalika wa man aqama ala yahudiyyatin duk wanda yace shi ba zai musulunta ba zai ci gaba da yahudanci aw majusiyatin ko zai ci gaba da majusanci fa alaihi aljizyatu to zai bada jizya shine sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara aika mushi faslun wa kataba ila maliki amman kitaban sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta sako zuwa ga sarkin Amman Jordan kenan ta yanzu ko ba aka huma Amr ibn al-As ya aika shi tare da Amr dan As radiyallahu anhu sakon shine bismillahir rahmanir rahim min muhammadin ibn muhammad ibn abdullah ila gifar daga mamu dan abda zuwa ga gifar haka ake karanta shi da ana rubutawa da ji wa abd ibn wa abd da abdu ibn al-jandali ibn al-jul'a ibn julandi mutane ne guda biyu gifar da abd ya'en julandi salamun ala man taba al-huda amma ba'du bayan haka fa inni ad'ukuma bi di ayatil islam nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kiran ku zuwa ga musulunci aslima taslama ku musulunta ku biyu za ku tsira fa inni rasulullahi ila an-nas kafatan ni manzo ne zuwa ga mutane gabaki daya la undira man kana hayyan dan ne gargadi ga duk wanda yake a raye wai haqqal qawlu ala al-kafir kuma al'amarin Allah ya tabbata akan kafirai fa innakuma ku biyin nan in aqarartuma bil islam in kuka furta musulunci wallaitu kuma zan ba ku shugabancin al'ummarku wa in abaituma in kun ki an tuqirra bil islam ku ki musulunta fa inna mulkakuma za'ilu ankum to ku sani mulkin da kuke takama da shi ya kusa gushewa wa khayli tahullu bi sahatikuma sojojina za su shigo har kasashen ku wa tadhharu nubuwati ala mulki kuma kuma annabta ta za ta galaba akan sarautar wa kataba Ubay ibn Ka'b wa kataba alkitab wanda ya rubuta shi Ubay dan Ka'b aka nade takarda kala amru urdan as yace fa kharajtu hatta tahaytu ila amman falamma qadimtuha nafita har kasa amman da na isa amattu ila abdin sai naji gun karamin yonga brother din wa kana ahlamar rajulaini ya fa dayan hankali da hakuri wa ashalahuma khuluqan yafi sauƙin mu'amala fa qultu sai nace mishi inni rasulullahi ilayka sallallahu alaihi wasallama ilayka ni dan saƙon manzon Allah inni rasulur rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ilayka ni dan saƙon manzon Allah ne wa inni wa ila akhika da zuwa gare ka zuwa dan uwanka fa qala yace akhi almuqaddamu alayya bisinni walmulk dan uwana ya girme ni kuma shine shugaban ni wazirin sa ne wa ana usiluka ilaihi hatta yaqra kitabaka yace zan maka jagora zuwa wajen shi dan ya karanta sakonka thumma qala sannan sai yace wa ma tad'u ilaihi izuwa ga me kake kira tukunna in sani izuwa ga me kake kira yace adu illahi wa da wala sharika ina kira zuwa ga Allah ne ubangiji madaukakin sarki wanda babu abokin tarayya gare shi sai shi kadai wa takhla'a ma ubida min dunihi ina kira zuwa ga cewa ka kwabe duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba wa tashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kira zuwa ga shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne mundansa qala sai yace ya amru innaka ibnu sayyidi qaumik kai dan gidan babba ne asi daga cikin manyan mutanen makka ne baban abun nan amru dan asi fa kaifa sana'a abuka ya babanka yi da wannan sakon fa inna lana fihi qudwa muna kallon shi a matsayin abun koyi jagora qultu amru dan asi yace mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam baba na ya mutu bai imani wa wajidtu annahu kana aslama wa saddaqani nayi buri da fatan ina ma da yayi imani ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad kuntu ana ala misli ra'yi ichi ni din ma da akan kafircin nake hatta hadani Allah lil islam Allah ya shiryatar da ni qala famata tabi'tahu sai ce tun yaushe kake bin musulunci qultu qariban yace ba da jima wannan ba ban jima da shiga musulunci ba fasalani aina kana islamuka sai ce mu aina ka musulunta qultu inda najashi yace a gun najashi lokacin da suka je su dawo da su abin nan din su jafa wa akhbartu anna najashi kad aslama yace mushi shi kanshi najashi ma ya musulunta fa qala sai ce fa kaifa sana'a qaumuhu bi mulki to da ya musulunta ya akai da sarautar shi fa qultu aqarruhu wattabi'uhu sun bashi akan musuluncin sa kuma sun ci gaba da bin shi a matsayin shugaban su qala sai yace wal asaqifatu war ruhban fastoci da rabaran fathers fa tabi'uhu su ma sun bi shi qultu na'am nace kwarai ko inji amru dan as qala undur ya amru ma ta gure ce kai amru ka ji abin da kake faɗa fa innahu laysa min khaslatin fi rajulin afdaha lahu min al-kadhib babu dabi'a da ta kai kunya ga mutum a ce yana ƙarya ka fasan abin da kake faɗa qultu ma kadhabtu amru yace ba ƙarya nake maka ba yace wa ma nastahilluhu fi dinina aftarul mu'a wa addinin mu ba mahalar sa ƙarya ba musulunci bai da ai ƙarya ba sun makala ma ara hiraqala alima bi islamin da shi yace to amma ina jin da shi hiraqal bai sani ba ko qultu bala nace ai ko ya sani inji amru qala wa bi ayyi shay'in alimta zalika taya kai ka san ya sani qultu amru yace mushi kana najashi yukhriju lahu kharjan najashi ya kasance yana fitar da haraji yana ba hiraqal falamma aslama wa saddaqa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala la wallahi da ya musulunta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rantsi da Allah yace ba zan sake lausa alani dirhaman wahidan ma a'taitu yace wallahi ko kwandala ba zan ƙara ba hiraqal fa balaga hiraqal qawluhu labari yace hiraqal fa qala lahu sai yace fa qala lahu yannaqu akhuhu dan uwan shi ne suna yannaqu sai yace mishi atada'u abdaka la yukhriju laka kharjan yanzu ka kyalla bawon ka na jashi ba zai dinga baka haraji ba ba zai dinga biyan tax ba wa yadinu dinan muhdathan ka bashe shiga sabon addini qala hiraqalu rajulun ragiba fi dinin fakhtarahu li nafsihi ma asna'u bihi mutum ne ya so wani addini ya shiga ya zan yi da shi kunga ai shi ma da ya so ya shiga ko yace wallahi laula dannu bi mulki lasana'atuka ma sana'a, yace wallahi ba dan ina so in riƙa mulki na ban san rabuwa da shi ba, ni ma da na yi irin abin da yayi. Qala undur ma taqulu ya amru, sai yace kai amru, wannan zance naka fa yayi nisa, kaffa ka sharara mana ita. Qultu wallahi sadaqtuka, nace mishi na rantse da Allah gaskiya nake gaya maka. Qala abdul fa akhbirni ma alladhi amru bihi, to gaya mini me manzan naku yake cewa ai wayan ha anhu, me yake cewa a bari. Qultu sai abdul ranka, sai yace mishi ya amru bi ta'atillahi azza wa jalla, yana umarnin mu da mu bi Allah shi kadai ubangiji madaukakin sarki. Wayan ha amma asiyati, yana hana mu saban Allah. Waya amru bil birri wasilati rahim, yana umarnin mu da bin Allah da sada zumunta. Wayan ha anil zulmi wal udwani, yana hana zalunci da ta'addanci. Wa anil zina, yana hana zina. Wa anil khamri, yana hana shan giya. Wa an ibadati al hajari wal wathani was saribi, yana hana bautar dutse da gunki da cross. Qala, sai yace ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi, gaskiya wannan addini nashi yana da kyau. Law kana akhi yutabi'uni alayhi, ina ma da dan uwa na zai yadda ya bi ni akan addinin nan. La rakibna hatta nu'mina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da za mu hau kan abun hawan mu mu tafi gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mu je mu bi shi mu mai biyayya mu mai da'a. Wa nusaddiqu bihi, mu gaskata shi. Walakin akhi adannu bi mulkihi min an yada'ahu wa yasira zanaba, na san dan uwa na yanda yake san mulkin nan ba zai iya barin mulkin shi ya dawo baya ba. Qultu sai amru ya ce masa, innahu in aslama, ai ba matsala da zai musulunta. Mallakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qawmi, annabi zai recognize din shi ci gaba da sarauta a cikin mutanansa. Fa akhadha sadaqata min ghanihi, sai a bashi dama ya anshi zakka a hannun masu kudin su. Faraddaha ala faqirihi, ya raba ga talakawan su. Qala inna hadha la khuluqun hasan, yace kai wannan dabi'a ce, wannan addini ne mai kyau. Wa masadaqatu, amma menene sadakar da kake magana? Fa akhbartu, sai Abu Dhaqas ya bashi labari bima farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min as-sadaqat, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta na zakoki. Fil amwali, cikin dukiyoyi. Hattan tahaitu ila al-ibli, nace mishi akwai zakar kayan noma, akwai zakar kaza, akwai zakar kuɗi, akwai zakar kaza da menene da menene, har aka tike zuwa ga menene, zuwa ga raƙuma. Qala ya amru, yace kai tsaya amru. Watu khadhu min sawa'imi mawashina, yanzu nan sai a dauki dabbobin mu da muke Allah titar ashjara, waɗanda muke kiwo suke kiwo a bishiyoyi. Wataridul miyaha, wanda suke shan ruwa, su za a dauka a je a ba talakawa. Fa qultu na'am, nace kware kuwa. Fa qala wallahi ma ura qaumi fi bu'di darihim wa kathratu adadihim yatuna hada, yace gaskiya mutane na wanda suke cikin kauyuka da garuruwan wanda suke da yawa, ba na jin za su yadda da wannan abu, ko sun yadda da komai, gaskiya ba za su yadda da zakka ba. In za mu yi tunawa, su ma sauran sababbin musulunta zakka ita ce matsalar su bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala amru, yace fa makastu bi babihi ayyama, haka na zauna a gidansa kwanaki, kofar gidansa. Wa huwa yasiru ila akhihi, yana ta isar da saƙona zuwa ga dan uwan nasa. Fa yukhbiruhu kull khabari, ya fada mishi yadda muka yi. Thumma innahu da'ani yawman, sai dan uwan nasa sai ya kira ni. Fa dakhaltu alayhi, na shiga fada shi. Fa akhadha awaruhu bidubu ayya, ana yakan ta bidubu ay damma akan ba'un ko ay mata dauri a ce bidub ayya, wato suka kama kafaduna za su tsugurar da ni a gaban shi. Fa qala da'uhu, sai yace ku kyale shi. Fa arsaltu, fa ursiltu, sai suka sake ni. Fa zahabtu li ajlisa, sai naje zan zauna akan kujera a fada. Fa abau, yan fada suka kiyarda na zauna. An yi da'uni ajlis, suka kibari na, suka tare, suka ce gyara kimtsi kai balarabin nan, tsaya irin wannan dai abu. Yace fa nazartu ilayhi, sai na kalle shi ina jira ya bada wani umarni. Fa qala takallam bi hajatika, sai bai ce in zauna ba shi, ma yace fadi bukatarka, ya kai dan sako. Fa da fatu ilayhi kitaba makhtuman, sai na mika mai wasiqa wanda an riga an bame ta. Fa fadda khatimahu, sai bude ta. Wa qara hattanta ila akhiri, ya karanta har karshe. Thumma dafa'u ila akhihi fa qara'ahu misla qira'ati, ya bai wa dan uwan shi ma ya karanta. Illa anni ra'aytu akhahu araqqa minhu, amma dai sai na tabbatar da cewa lai dan uwan nashi yafi shi saukin mu'amala. Qala ala tukhbiruni an quraishin kayfa sana'at, bayan da ya gama karantawa sai ya ce to quraishawa ka bani labarin su ya suka yi da wannan sakon. Fa qultu, sai na ce mishi tabi'uhu, sun bi shi, in ma ragibun fiddini wasu sun bi shi dan san addini wa imma maqhurun bisayfi wasu kuma sai da aka fi karfin sa da takobi qala wa man ma'ahu yace su waye masu bin shi kuntu nace masa annasu qad ragibu fil islam kai mutane fa duk sun shiga musuluncin nan waqtaruhu ala ghairi sun da musulunci akan wani sa wa arafu bi uqulihim ma'ahudallahi iyahu annahum kanu ala dalal hankalinsu ya nuna musu da taimakon Allah da shari'ar su da shari'ar sa hankalinsu ya nuna musu cewa da akan bata su fa ma a'lamu ahadan baqiya ghayraka fi hadhihi alharjati ni ban san wani bayan kai da ya saura a cikin wannan kunci na kafirci shine alharja wa anta illam tuslimu alyawma wa tatba'ahu ce ka gan baka zanta bai ka bishi yutaikal khaila zai zo da dawaki ya kace kace da garin nan wayubidu hadarawa aka ya karkashe mutananka fa aslim taslam ina baka shawara ka musulunta zaka tsira wa yasta'amilka ala qaumika kuma zai bakka ka ci gaba da shugabanci akan mutananka wala tadkhul alayka alkhair warijal in kai haka ba za a shigo da mazaje da sojoji zuwa garin ka ba qala da'ani yawmi hadha yace yau dai kan ku kyale ni zan je in yi tunani ka dawo warji ilayya gadan ka dawo gobe farajatu ila akhihi sai na dawo gun dan uwansa fa qala ya amru inni la arju an yuslima in lam yadinna li mulkihi ina fatan ya musulunta kada ya rowa kada ya ki saboda sarautar shi hatta idha kana algadu da gobe tayi ataitu sai na sake zuwa ilaihi fa aba an yi azarin sai aka kibari na shiga gun sarki fan sarabtu ila akhihi sai na juya zuwa ga shi dan uwan Abdu din ke fa akhbartuhu anni lam asil ilayhi nace na je gun wanka na kasa shiga yan fada sun hada ni fa awsalani ilayhi sai yazo ya shigar da ni fa qala inni fakkartu fi ma da autani ilayhi eh mun yi tunani akan abin da ka kawo mana fa idza ana adaful arabi in mallaktu rajulan ma fi yadai sai naga cewa ba zai zama mafi raunin larabawa ba dauki mulki na ba wani wa huwa la yablughu khayluhu ahuna wanda ma ko bai isa ya iso nan ba wa in balagat khayluhu in ma ya iso nan alfat qitalan laysa kalqitali mallaqa in ma ka iso nan za ku gamu da yakin da ba ku saba da irin shi qultu sai amru yace wa ana kharijun gare ci to shikenan sai ka jira sako ni zan fita gobe falamma aiqana bi makhraj da yaga da gaske kai ba na so ƙara mushi ta magana fita zan yi khala bihi akhu sai suka sake kebancewa sai sake yin shawara fa qala sai yi ce mini ma na hanu fi ma kad zahara alaina wa kullu man arsala ilayhi kad ajaba yace to mun gane cewa eh duk waɗanda aka aika wa sako duk sun amsa in banda mu fa asbaha fa arsala ilayya fa ajaba ila alislam huwa wa akhu da gari ya waye sai ya aika mun da sako cewa to a sani yanzu in zo da nazo sai ce mun to sun musulunta wa saddaqa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun gazgata wa khala ya baini wa bainas sadaqati wa bainal hukmi fima bainahu sai suka yi nihin wato barni cewa to ni zan yi duk wani hukunci da shafa addinin musulunci da karantarwa da bayani akan hukunce da kuma in tara zakka in raba ta wa kana li aunan ala man khalafa kuma duk wanda ma ya saba mini to sai suka zama suna taimaka mini akan duk wanda yake bin dokata wai mai irin nuska ta wanda ta zo karshe ba irin ta wace ku ina ganin mallam kai mallam jibrin ka bari mu karasawa dan ya zama mun tsaya akan gaba tunda wannan ba na albani TV bane sura shafi guda ko eh kai shafi babbar mu karasa shi mallam dama san ai da awa ɗaya da rabin muke daga bane lalaci kama mun kuma awa ɗaya to sai ce fasdun ga wata gaba wa kataba annabi sallallahu alaihi wasallam ila sahibi al-yamamati hauza ibn ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara rubuta sako zuwa ga sahibi al-yamama ita ma kasar ainihin wato yanzu yamama tana cikin kasashen saudiya ne ko fa arsala bihi ma salit ibn amr al-amir shi aka tura da sakon salit ibn amr radiyallahu anhu bismillahir rahmanir rahim bin muhammadur rasulillah ila hauza ibn ali salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi waj'allaka wa'lam ka sani anna dini sayadhhab ila muntahal khuffi wal hafil wannan addini nawa zai galabaici duk inda kafar doki ko kafar raƙumi za ta kai fa aslim taslam ka musulunta zaka tsira nabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi waj'al laka ma tahta yadayka zan baka dama ka ci gaba da shugabanci inda kake shugabanci falamma kadima alaihi salit bi kitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtuman yayin da salit ya kawo mishi wannan sako rufaffe anzalahu sai ya saukar da shi wahayyahu ya gaishe shi wa qatara alaihi alkitab yasa a karanta mai littafin faradda raddan duna raddin ya bada amsa wanda bata kai amsa ba wa kataba ila nabi sallallahu alaihi wasallama ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmala cewa gaskiya abin da kan kira zuwa gare shi abu ne mai kyau abu ne mai ban sha'awa wal arabu tahabu makani amma ka sani larabawa suna ganin kwarjinin matsayina faj'al ilayya ba'da al'amri attabi'ika in kana so in bi ka sai dai ka bani wani bangare na annabta wa ajaza saritan bi ja'iza ya ba saritu kyauta wa kasahu athwaban min nasaji hajar ya ba shi tufafi irin sakan mutanen hajar faqadima bilalika kullihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salit ya kawo duka sakon da kayan da aka ba shi duka ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya ba nabi sallallahu alaihi wasallam labari wa qara nabi sallallahu alaihi wasallam kitabahu nabi ya karanta sakon fa qala law sa'alani sayyabatan yace wallahi da a ce zai tambaye ni sayyabatan wato wani dan abin nan dan kafa guda na ƙasa yace in ba shi koda tiki guda ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min al-ardi ma fa'altu wallahi ba zan ba shi sannan annabi yace badin wa badin ma fi yadayhi shi din mai gushewa ne kuma mulkin shi ma mai gushewa ne shikenan falan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-fati ya yana nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga fatu makka ja'ahu jibril alaihi salam bi anna hawza qad mata sai annabi malaika zuwa ya kawo ma nabi sallallahu alaihi wasallam sakon cewa ai hawzatun nan ya mutu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma innal yamamata sayakhruju biha kadhabun yatanabba lalle kasar yamama wani makaryaci zai fito ya ce shi annabi ne yuqtalu ba'di za a kashe shi a bayan shi ne musailama ke fa qala qa'il sai wani ya ce ya rasulullah man yaqtulu wa zai kashe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi anta wa ashabuka kai da mutananka wato ku din da ya sabai ku ba ku kashe shi fa kana kazalika suna cikin da suka shiga qatil imama wa zakara alwaqidi anna arkun dimashqa azimu azima arkuna dimashq azima min uzama'in nasara wani shugaba cikin shugabannin nasara shine arkun dimashq kana inda hauza yaji gun hauza fas'alahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi game da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ja'ani kitabuhu yad'uni ila al-islam littafin sa sakon shi yazo mini yana kira na zuwa ga musulunci falam ujibuhu yace kuma ban amsa ba fa qala arkun sai arkun yace mishi lima la tujibuhu biyana ka amsa qala yace danantu bi dini nayi ruwa da addini na ne wa ana maliku qaumi ni ne shugaban mutane na wa in tabi'tuhu lam amlik in nabi shi ban zama sarki ba kin qala bala wallahi yace ai ko inda ka bi shi din la in tabi'atahu la yumlikannaka da ya baka sarauta fa innal khirata laka fi fittibai yace alheri ne gare ka inda ka bi shi wa innahu lan nabiyul arabi ce wallahi shine annabin nan balarabi alladhi bashara bihi isa ibn maryam wanda isa dan maryamu ya mana albishir da zuwan sa wa innahu la maktubun indana fil injil muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin injilanmu yana nan rubuta cewa shine annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bawan Allah madaukakin sarki faslun fi kitabihi ila al-haris ibn abi shimr al-ghassani sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sako zuwa ga haris ibn abi shimr al-ghassani wa kana bi dimashqa a dimashq a gutu dimashq fa kataba ilayhi kitaban ma'a shuja' ibn wahab marji'ahu min al-hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallam tabashi wasiqa adawo shi daga hudaybiyya بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الى الحارث بن ابي شمر بسم الله ميرام من جن قاي daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al-Haris ibn Abi Shimr salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa saddaq amince tabbata ga wanda ya bi shari'a ya bi Allah ya gaskata gaskiya wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la sharika la ina kiranka zuwa ga kai imani da Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya yabqa laka mulkul in kai haka addinin mulkin kai tabbata gare ka malam yace wa qad taqaddama zalika wannan ya gabata a can baya to wannan shine karshen wannan mujalladi na uku a cikin wannan nuska irin ta ta su abin nan mai sunan shi ta su Arnaut ko nuskar Shu'aib al-Arnaut da Abdul Qadir al-Arnaut Allah ya saka musu alkhairi in za a tunawa wannan shine mujalladi na uku na littafin haka ne juz'u thalis wanda yake da irin wannan nuska mai juz'i biyar gashi inda na rubuta mun fara karanta wannan bolum din ranar 23 ga watan Mayu 2018 daidai da 7 ga watan Ramadan hijira na da 1439 gaskiya mun dade akan wannan tabu shekara wajen 6 kenan fa 19 20 21 22 23 da ƴan watanni to kasa an yi corona zan da ake corona an yi ƴan watanni ba a karatun sannan kuma ban yi da Ramadan ba wannan Ramadanan da ya wuce sannan cassette na farko da muka yi a wannan littafin kitabul jihad shine cassette na 178 yanzu kuma mun kwana akan cassette na 300 da nawa ba da 32 to in kace 332 a cire 178 nawa zai bayar mu ga yana nawa ne kasuwan da muka yi eh haka ne wani lissafin mana mai kudin hanset ne hanset ne komai lissafi sai da hanset na 332 a cire 178 150 da 4 to shine kasuwan da muka yi a wannan mujallada 150 da 4 inda muna yi kullun a kwana 150 da shi rabin shekara kina amma kaga da ba a yi kullun a shekara 5 to Allah ya kyauta abun da muka faɗa daidai ubangiji Allah ya karba mana ya sa mana albarka a ciki kurakurai wanda ma a kara ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya rangwanta mana mujalladi na uku idan mun zo karatu na gaba insha Allah za mu shiga mujalladi na hudu wanda shine kitabul qim shine a dibbun nabawi za mu mishi muqaddima za mu yi tabanni na muqaddimar da Malam Albani ya mishi ishara zuwa gare ta Allah ya gafarta mai sannan sai mu ci gaba da abin da ya sauka sai ka je ka lalubo mujalladinka na hudu na littafi ni ma sai na lalubowin da yake dan waɗanda nake amfani da su da wannan ne da wata nuska daban kala uku ne amma na san yana nan dai insha Allah ba nesa ba wacce sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi